بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacin hudu ga watan Rabiul Awwal hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 17 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yanda muka saba haduwa a wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Hidaya dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Kundila a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Mukhtasari Shama'ilin Nabi sallallahu alaihi wa sallam na babban malami Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine zai zama darasin mu na 8 a cikin ainihin wato darussan da muka gabatar ko muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka. A darasi na 7 mun karanta hadisi na 4 hadithin Mahmud ibn Gailan wanda ya tike zuwa kan sahabi Al-Bara'u bin Azib, shi kuma ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai taba ganin mutumin da yayi shiga asin da asin kuma yana da gashi mai tsawo ko gashi mai yawa a kansa kuma shigar ta yi masa kyau ta hau jikinsa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace kaga dai manzon Allah yana da gashi sallallahu alaihi wasallam wanda yakan yi yawa wani lokaci har ya dinga zuba ko ya dinga kaiwa zuwa kafadinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama mai fadin kafadu ne, ba gajere bane ba kuma dogo bane can ainu. Wannan hadisi na Al-Bara'u bin Azib Dr. Abdul Razzaq ya dauki kalmomin wannan hadithi daya bayan daya yayi mana sharhi akan su, wanda wannan sharhin ya wadatar ba sai mun sake komawa kan ainihin wato sharhin ba. Mun kuma karanta hadithi na 7 hadithin da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu shi ma yake sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ya kasance idan yazo sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawil al mumaddad wala bil qasir al mutaraddid. Shi ma yayi bayani irin yanda sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam take ta fuskar tsayi, yace ba dogo bane can ainin da yawa ba kuma gajere bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai matsakaicin tsawo ne, sannan ta fuskar ga launin gashinsa, launin gashinsa ba murdadde bane mai tsananin cikurkudewa, sannan kuma ba ainihin wato sakakke bane mai kakke wanda babu lankwasa a cikinsa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai kumburin halitta bane, shine mutahham, ma'ana ba laka ce masa mai kiba bane irin wanda zaka ganshi ya kumbura din nan, sannan ba kuma mai siririyar kewayayyar fuska bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da yalwar idanu, sannan wajen bakin idanun nasa baki ne wulik, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashin idanu, sannan mahadar kafadunsa tana da girma, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai yawan gashi bane a jikinsa ko ina haka. Sannan mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wato kaurin tafin hannu da na kafa. Sannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya, to tafiyarsa za ka ganta tafiya ce wanda akwai karfi a cikinta, akwai nutsuwa a tattare da ita. Sannan in yanayi ya bayu yana so ya yi waiwaye, to yakan waiwaya ne ga baki ɗayansa, ba wai iyakansa yake juyawa da shi ba sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi sadran wa asdaqu an-nasi lahja wa alyanuhum arika wa akramuhum ishra man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alayhi wa sallam. Zamu dauki wannan hadisi na sayyidina Ali radiyallahu an, shi ma waɗannan kalmomi da aka yi amfani da su wajen fito da sifar wato annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa a cikin waɗannan kalmomi. Qala Abu Isa, Abu Isa Tirmidhi yace sami'tu Abu Ja'farin yace naji Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husayn yaqul, yace naji Abu Ja'far da ake kira Muhammad ibn al-Husayn yana cewa sami'tu al-Asma'i naji al-Asma'i yaqulu fi tafsiri sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wato al-Asma'i wani malamin lugha ne, masanin lugha wajen fassara sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam. Naji shi yana cewa al-mumaddab, wannan sifa da sayyidina Ali ya amfani da ita cewa manzon Allah ba mumaddab bane. Me kalmar al-mumaddab take nufi? Yace al-zahibu dulan, shine zanƙale ne, shi ake nufi da al-mumaggar, manzo Allah ba zan kalele bane sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sami'tu a'rabiyyan yaqulu fi kalami, har ma al-asma'i yayi istishhadi da maganar wani balarabi, yace naji wani balarabi yana cewa a cikin zancanta, a cikin zancansa afwan, tamaghadha fi nushabati, tamaghadha fi nushabati ay maddaha maddan shadidan, ma'ana ya miƙar da abin harbinsa, shine ta maghada fi nushabi ay maddaha maddan shadidan, ya miƙar da abin harbawarsa miƙarwa sosai. Wal mutaraddid, da kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba mumaghad bane ba kuma mutaraddid bane, mai curewa cikin juna, ay addakhilu ba'dahu fi ba'din kisran, shine wanda ya dunkule ya cure guri guda saboda gajarta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ba haka sufarsa take ba. Wa ammal qatadu fa shadidul ju'uda, abinda yasa aka kore wa gashin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba al-qatad bane, saboda shi al-qatad gashi ne shadidul ju'uda, mai tsananin murdewa da cukurkudewa da cakudewa. Gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba. والرجل الذي في شعره حجونه, mutumin da ku a gashin sa akwai hujuna, lanqasa ay tathannin qalilin qalilun, tathannin qalilun ma'ana akwai dan lanqasawa kadan, to haka gashin annabi yake, ba alqatid bane sannan ba sabd bane, kamar yanda muka karanta a hadisan da suka gabata. Wa amma al-mutahham, yace amma kalmar mutahham tana nufin albadinul kathirul laham, wato mai kiba mai taiba da yawa, shi ake kira da al-mutahham. To an kore wannan sifa domin sifa ce ta muni, an kore ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ba mai taiba bane, ba mai jiki bane haka irin wanda za a ganshi taiba tayi muni. Wal mukaltham ay al-mudawwarul wajhi, wato al-mukaltham shine mutumin da yake da kewayayyar fuska, za ka ganta babu ma'ana haka a kewaye take, kamar kwabo ko kamar ainihin wato cycle haka, ba haka fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba, tana da tsayi kamar yanda muka karanta. Wal mushrab, sannan hasken annabi sallallahu alaihi wasallam an ce
al-mushrab ne ai alladhi fi bayadi humra shine wanda farin sa ya sirka da jajajaja shi ake kira da mashruba ko mushrab wal ad'aju ai ash-shadidu sawadil ayn mai tsananin bakin kwayar ido kuma mai yalwatattun idanu shi ake kira da al-ad'aj wal ahdab kalmar al-ahdab kuma ad-dawilul ashfar wato mai tsawon gashin idanu ne wal katadu mujtama'u ko mujtama'ul katifain mahadar kafadu guda biyu ita ake kira da al katadu da larabci wa huwa al kahil kuma shi kafi sani da al kahil shine al kahil to amma wajen sufanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi amfani da al katad wal masruba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an ce dawilul masruba mai al masruba take nufi sai ce huwa sha'ru daqiq shine wani gashi siriri ba mai fadi ba alladhi ka'annahu qadibun min as-sadri ila surra wanda zaka ganshi kamar sanda haka min as-sadri gashin ya taho daga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ila surrati har zuwa cibiyarsa kamar zane haka kamar wani layi washathnu kalmar ash-shathnu ay al-ghalidhu al-asabi' min al-kaffayn wal-qadamayn mai kaurin yan yatsun tafin hannu ne da kuma yan yatsun tafin kafa yan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam na hannu yan yatsun sa na kafa suna da kauri su ake kira da shathun wa taqallu' kalmar at-taqallu' da aka fada wajen sufanta tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yamshi bi quwwatin shine yana tafiya ne da karfi da karsashi da kuzari wasababu aka ce in yana tafiya kaman yana gangarowa ne daga tudu to asababu yana nufin alhuduru gangarowa yuqalu ana cewa in hadarna fi sabubin wa sababin ma'ana mun gangaro daga gangara kuma muka ƙara gangarewa shine kalmar in hadarna fi sabubin wa sababin wa qawluhu jalilul mushash an ce annabi sallallahu alaihi wasallam jalilul mushash ne yuridu ru'usul manakib yana nufin kan wato guyoyi shi ake kira wato kokon guyoyin sa shine al-mushash ko ainihin wato al-mushash wasu suka ce shine wato gabobin yan yatsun hannu wal ishratu as-suhbah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mutun ne mai dadin abota wal ashiru as-sahib ana nufin aboki wal badihatu al-fujaatu ake nufi wato abu yazo ba zato ba tsammani shi yasa yuqalu aka ce badahatuhu bi amrin ma'ana nazo masa da wani al'amari ba zato ba tsammani kwatsam kenan shine ai faja'atuhu da haka duk wanda yaga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatsam suka hadu da shi habahu zai ga kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato lam yakun rasulullahi bidawili almumaggab ay shadidud dul manzon Allah ba mai tsayi bane tsayi mai tsanani wa qad marra fi hadith anas almutaqaddim hadithin Anas da ya gabata ya wato yazo da wannan bayanin laysa bitawil alba'in a can hadithin Anas da muka karanta aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bitawil alba'in ma'ana ba mai tsayi bane can da yawa wa huwa bi ma'ana at-tawil al-mumaggab to shine a wannan riwaya kuma shi aka kira da at-tawil al-mumaggab shine at-tawil alba'in a riwayar Anas wal imghadi walimmighati huwa bi ma'ana alba'in daga kalmar imghat tana da ma'anar alba'in alladhim tadda fi tuli wanda ya zarce can wajen tsayi wa qawluhu wala bil kasir almutaraddid yani shadidul qisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bil kasir almutaraddid ay shadidul qisar wato tsananin gajarta قوله كان ربعه اي كان وسطا من القوم شي متسكيتي ne cikin mutane ay min ar-rijal fa kana sallallahu alaihi wasallam wasatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance matsakaici ne la bi tawil al ba'in wala bil kasir wa qawluhu lam yakun bil ja'd al qatat wala bis sabat game da gashin sa kuma da aka ce ba mai gashi bane cikurkudadde wanda yake murdadde wala bis sabat ba kuma mai sakakken gashi bane wa qad marra shi ma wannan ya gabata annal ju'unata hiya tatanni wato ju'una da aka ce lam yakun bil ja'di shine at-tafanni nan nadewa da kuma ainihin murdewa fi sha'ri a gashi wa ta'addufu fihi da nan nadewa a cikin sa wa dukhuli ba'dihi fi ba'din da shigar sa wani da shigar wani cikin wani falam yakun sallallahu alaihi wasallam bil ja'di alladhi fi sha'rihi ju'udatun shadida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba me wato murdaddan gashi bane wanda a gashin sa akwai cukurkudewa da murdewa mai yawa mai tsanani wala bis sabati alladhi sha'ruhu mustarsalun sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashin sa ba as-sabtu bane wanda gashin sa ya zama sakakke wa inna ma kana wasatan baina dhalika gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsakiya ne shi ba wancan mai tsananin cukurkudewa ba sannan kuma ba sakakke ba wa qawluhu kana ja'adan rajulan da aka sai aka sufanta gashin annabi da cewa ja'adan rajulan hada tawdihu lil banyati allati baina al ja'di al ja'd al qatat wa baina al sabti wannan kamar bayani ne karara na bambancin tsakanin cukurkudadde murdaddan gashi da kuma sakakke fa kana sha'ruhu sallallahu alaihi wasallam wasatan baina dhalik gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya ne wato tsaka-tsakiya ne wa qawluhu wa lam yakun bil mutahham wal mutahham as-saminul mumtali shine wanda yake yayi taiba ya cika da yawa fa lam yakun sallallahu alaihi wasallam jasiman manzo Allah ba mai jiki bane saminan mai kiba mumtali an cikakke mutarahilan sakakke wato ya zamanto kuma cikin ya jikin ga kiba kuma yayi sakatoto haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutarahilan bane shine mai sakakken jiki za ga ko ya mutum ya tafiya zai ga jikin sa yana rawa sai ga kiba tana yawo a tattare da shi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wa qawluhu wala bil mukaltham al mukalthamu al muradu bihi abinda ake nufi mustadirul wajhi al istidaratu tamma mai kewayayyar fuska kuma cikakkiyar kewayewa falam yakun wajhuhu mustadiran fuskar manzon Allah ba haka take ba kewaye take ba tamamal istidara cikakkiyar kewayewa ba haka take ba wa inna ma kana bainal istidarati wal isala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar sa ta hada tsakanin kewayewa da tsayi shine isala wato ga kewayewar ga kuma tsayi haka sosai falidhalika qala wa kana fi wajhihi tadwir dan haka mai sifanta manzon Allah cikin sa bai ke cewa manzon Allah ya kasance a fuskar sa akwai kewaye wato fuskar sa a kewaye take ba ana nufin kewayayyar da ba ta da tsayi ba ai fihi tadwirun ma shay'in min al-isala ana nufin fuskar sa tana da kewayewa da kuma wani abu na tsayi a fuskar sa sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu abyadu mushrab ai laysa bayaduhu al-bayad al-ahmaq al-khalis wato haccen annabi sallallahu alaihi wasallam da farinsa ba fari bane fau haka tsantsa wanda babu gaurayi shi ake kira da al-khalis ba haka haccen annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba awul bayad sirf ko fari ziryan an gane ko wa inna ma huwa bayadun mushrabun bihumra fari ne amma farinsa mai gaurayi da ja wa hadha ma'ana wasfuhu wannan shine ma'anar sufar annabi sallallahu alaihi wasallam kama sa yati kaman yanda zai zo a wata ruwayar annahu azharal laun manzon Allah azharul laun ne menene azharul laun ai annahu abyadu bayadan mushraban bihumra manzon Allah fari ne amma fari mai gauraye da ja wa qawluhu ad'ajul aynain da aka ce idan annabi ad'aj ne sallallahu alaihi wasallam ai aswat ana nufin baki ne sosai sannan kuma ga yalwa idanun wa qawluhu ahdabul ashfar ay al ashfaru ash'aru alladhi yunbitu fi jufun al ayn wato gashin da yake tsurowa a kwarmin ido shi ake kira da ainin wato al ashfar fa kana sallallahu alaihi wasallam dawilul ashfar wannan sama kafin kaje gira gashin da ke in kana motsa idanka to na saman za ka ganshi to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawilul ashfar ne wannan gashin ba na kasa ba na saman kwayar idan wanda yake kan fata da take rufe ido wannan shine ashfar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasa yana da tsawo wa qawluhu jalilul mushash mushash wal katade al mushash hiya ru'usul idham shine gabar wato kan gabar kasusuwa wa hiya bi ma'ana ma taqaddama min qawli shine dai abin da ya gabata a ma'anar da ake cewa dakhmul karadis akwai riwaya da muka karanta aka ce dakhmul karadis to shine kuma ainihin wato jalilul mushash wal katadi majma'ul katfayn mahadar kafadu kenan wayu qalu lahu al kahil kuma ana ce masa al kahil fa kana sallallahu alaihi wasallam ka jalilul katadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai girman ai azimul kahil mai girman wato mahadar kafada ne wa huwa bi ma'ana ma sabaka min annahu sallallahu alaihi wasallam ba'ida ma bainal mankibain wannan yana da ma'anar da ta gabata cewa manzon Allah mai fadin kafadu ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a hadisi na biyar da ya gabata wa qawluhu da fadin sa ajradu annabi sallallahu alaihi wasallam ajrad ne ay gairu ash'ar ba mai gashi bane da yawa ko ta ina a jikin sa wal ash'ar huwa kathiru sha'r al-badan shine mai yawan gashin jiki wanda zaka ko ina jikin sa kaman abin nan ko ina ga bayan sa gashi cikin sa gashi hannayen sa har wuyan sa har ko ina zaka gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba wa dhukira fi wasfihi an ambata a wajen sufanta shi anna fi mawadhi'a min jismihi sha'ran mun ji a sufarsa a wasu wurare na jikin sa akwai gashi amma ba ko ina ba wa min dhalika qawluhu daga cikin abinda muka karanta cewa yana da gashi an ce shine fadin sa zu masruba wal masruba hiya ash'aru alladhi yanzilu min as-sadri ila surra yana da gashi kam a kirjin sa daga kirjin sa har zuwa cibiya wa qawluhu shathlul kaffayn wal qadamayn sabaqa bayanu ma'ana wannan bayanin ma'anarsa ya gabata wa qawluhu idha masha taqalla'a ayyamshi mashyan qawiyan yana tafiya ne yana takawa da karfi laysa kamashi alladhi yunhidu rijlahu min al-ard bi tathaqulin ba kamar wanda yake tafiya yana daga kafarsa daga kasa da kyar ba an gane ko yawa wannan shine ba haka tafiyar annabi take ba tafiyar irin wanda yake daga kafarsa da kyar ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya ba wa qawluhu ka annama yanhatu fi sababin da aka ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana gangarowa ne daga tudu wa sababu man hadara wa nazala min al-ard abinda ya gangaro ya sauko kasa shi ake kira da sabab wa qawluhu wa idhal tafatal tafata ma'an da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai waiwaya to yakan waiwaya ne gaba daya ai idhal tafata ila al-wara in zai waiwaya bayan sa istadara bi jismihi kamilan to yakan juya ne da jikin sa gaba daya wa hadha min waqarihi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin nutsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yudiru ra'sa faqad baya waiwayawa da iyakan sa kawai wa jismuhu ila al-amam al-halin jikin sa yana kallon gaba a in zai waiwaya gaba daya da kan da gangar jikin yake juyawa wa inna ma yastadiru bi kamil jismihi in ya tashi juyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana juyawa ne da jikin sa gaba daya amma nadhru liyasiru ila al-yamin aw ila al-yasar amma dan waiwayawa dama haka da waiwayawa hagu haka wannan fa ghairu dakhilin huna bai shiga cikin wannan ma'anar ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan waiwayawa ya kalli nan bangaren dama ko ya dan waiwaya ya kalli haka amma abin ya kama sai ya waiwaya baya to gaba ɗayan sai yake juyawa ya kalli baya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qawluhu ma bayna katifihi katifaihi khatamun nubuwa tsakanin kafadunsa akwai hatimin annabta fi dhahrihi sallallahu alaihi wasallam a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayna katifaihi tsakanin kafadunsa guda biyu khatamun nubuwa akwai hatimin annabta wa huwa qita'atun min al-lahmi barizatun wani dan yankin nama ne da ya tofo haka wato bayan nasa yana kama da kwankurciya haka ya dan taso haka a ainihin wato kafadarsa sallallahu alaihi wasallam wa satati ahadithun adida akwai hadisai masu yawa da za su zo fi tarjamatin khasatin bihi ababi na musamman da ta zo da ya zo da bayanin tambarin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo mana shi a can gaba wa qawluhu wa huwa khatamun nabiyina da yace shine khatamun nabiyina ay akhiruhum shine na karshen su fala nabiyya ba'da babu wani annabi da za a kuma aikowa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ta'ala yace Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba baban daya bane daga cikin mazajanku sai dai shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma cikamakin annabawa suratul ahzab aya ta 40 wa qawlu fadin sa ajwadun nasi sadaran wa hadha fihi rahabatu sadrihi wa sa'atu a cikin wannan bayani cewa manzon Allah ajwadun nasi sadaran ana bayani game da yalwar kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'atuhu da fadin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna judahu wa sakha'ahu wa karamahu wa bazalahu an sakha'i sadrin wa rahabati nafsin shi yasa judu kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sakha'ahu da ainihin wato baiwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa karamahu da karamci irin na annabi wa bazalahu da ungo irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ne an sakha'i sadrihi saboda yalwar kirjinsa wa rahabati nafsin da kuma fadin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam da haka yanda zuciya take da yalwa kirjin ba kunci shi yasa bai san rowa ba rowa alama ce ta akwai kunci a cikin zuciya akwai kunci a cikin zuciya akwai kuncin kirji amma duk wanda yake da rahabatu sadar to za ka ganshi abun sa bai rufe masa idanu ba duk wanda ya kusance shi sai ya dandana wannan yana samu asali ne daga rahabatu sadar da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana da fadin kirji yana da yalwa a cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam la anta sannu'in kuma shi kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ungwadin annabi sallallahu alaihi wasallam karamcin annabi sallallahu alaihi wasallam ba na ganin ido bane shine la anta sannu'in ba yana yi bane dariya bariya mace sannan au takallufin ko nuna kai a'a ba wai dan a gane yana yi a san shi ne mai taimako a unguwa a san shi ya dauki nauyin marayu a san shi yake tallafa wa wani da ƴaƴansa ainihin wato da ya rasu ya bar ƴaƴansa a san shi yake kaza a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautarsa da bayarwarsa da ungonsa wannan daga wato sakha'i sadrin ne wa rahabati nafsin la anta sannu'in ba wai dan a gani bane ba dan riya bane ka san akwai wanda baya yi marwaci ne matsolo ne amma yanayi ya bayo dan a fada zai bayar inda daga kai sai shi ba masu daukar hoto ba masu kamera inda daga ku sai shi ne ba a nuna cewa za a watsa a gidan radio ko gidan television ba ba a nuna cewa wannan abin in an zo taro za a yi bayanin shi yayi ba wallahi ba zai ba ba zai ba na fata an gane da haka in kai da shi ne ko ku da shi ne ba zai iya yi ba amma zai iya zuwa ta shi sa irin su zaka ko alƙawari suka yi a cikin jama'a bayan jama'a ta watsu suna da wahala cikawa ba su cika cikawa zai zo ya ga mutane a ziga shi ai shine Alhaji wani ai kaza ya ga wani shi ma ya zo ya yi bajinta ya bada miliyan 5 wani ai kaza shi ma sai ya taso da babban rigar sa yana shan kunu ya ce ya bada miliyan 2 wannan miliyan 2 shurat wato karbata daga sai kun yanke kauna tun kuna zuwa wajen sa za ma a ce in kun je ma za a hana ku shiga kawai nan kuma an hada ku da jama'a saboda an ce Alhaji wani shi ma miliyan 2 ya bayar ina fata an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam kyautarsa ba irin wannan bace wa qawluhu wa asdaqun nasi lahja ay asdaquhum hadithan shine mafi gaskiyar mutane a magana sallallahu alaihi wasallam wa huwa kuma wannan sifar tasa ta gaskiyar magana da rashin ƙarya a cikin magana munzu nash'atihi urifa tun daga tasowarsa aka san shi fi qaumihi a cikin mutanansa bis-sadiqil amin shi tun da ya tashi as-sadiqul amin yake ba daga baya bane bayan an yi kiriniya an yi rashin ji an yi abubuwa na tabara na yarinta daga baya kuma kimtsi da natsuwa da zuwa masallaci ya gyara sha sallallahu alaihi wasallam shi dai yanda ka gan shi din nan haka ya taso sallallahu alaihi wasallam da aka wannan gaskiya da ita ya taso shi sa tun yana karami yake kiran sa as-sadiqul amin wa qawluhu wa aliyanuhum arika me ake nufi da al-arika har aka ce annabi ya fi kowa taushin arika al-muradu bil arikati ad-dabi'a ya fi kowa laushin yanayi yanayi shine dabi'a wasajiya ya fi kowa taushin halayya ta asali wato halayya ta asali ita ce sajiya an gane asalin sa haka yake halayya ce wadda tun fil azal tun asalin sa haka ya tashi fakana to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance layyinus sajaya mai taushin halaye ne tun asali wadda ba mai taushin dabi'a ne yanayi kenan shi yasa falam yakun galizan manzon Allah ba mai kaushin mu'amala bane wala faddan ba mai zafin magana bane sallallahu alaihi wasallam na fata an gane shi yasa Allah ya ce walau kunta faddan ghalizal qalbi lam fadu min hawli fa bima rahmatin min Allah linta lahum rahama da jin kai da Allah ta'ala ke yi wa bayi shi yasa manzon Allah ya sufanta da irin waɗannan Allah ya ce da ka zama faddan ghalizal qalbi to da wayennan da suke tare da kai duk da sun tarwatse ba su zauna tare da kai ba amma saboda Allah yana son mutane su imani Allah yana son mutane da rahama Allah yana son mutane su shiga aljanna sai ya aiko musu nabiyur rahama sai ya aiko wanda yafi kowa tausayi yafi kowa jin kai yafi kowa imani yafi kowa san ka zama shiryayye ka zama kinzatse ya zama mai saukin hali mai saukin mu'amala ya zama ba mai fushi ba ya zama ba mai tunziri ba ya zama ba mai hargowa ba laysa sakhaban bil aswaq sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ghalizan wala faddan wa innan sufufin na kaushi da zafi cikin magana ba sufar annabi bace wa inna ma kana layyinan samhan rafiqan mutawadi'an sahalan sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah kawai in kana so ka gane waye shi kana layyinan mai laushi ne samhan mai yafiya ne rafiqan mai tausayi ne mutawadi'an mai tawalu'u ne sahalan mai saukin mu'amala ne sallallahu alaihi wa sallam wa qawluhu fadin sa wa akramuhum 'ishra ai karimul mu'ashara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai dadin zama ne babu wanda ya zauna da manzon Allah ya koka ba a samu ba har annabi ya bar duniya wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kosa da zama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji rashin dadin mu'amala ba a samu ba manzon Allah karimul mu'ashara wal musahaba wal murafaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai wato dadin zama ne mai kyawun abota ne duka tambayo wayannan abokan nasa Abubakar Umar da sauran sahabbai da yake tare da su wal murafaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai dadin zama ne da mutane fa huwa yu'amilu man yu'ashiru manzon Allah yana mu'amalantar duk wanda yayi mu'amala da shi wa man yukhalidu da duk wanda yayi hulda da shi ahsana mu'amalatin da mafi kyawun mu'amala sallallahu alaihi wasallam in kuka kulla sai ka so a kuma kullawa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi mu'amala da shi ba a samu wanda ya koka ba duk wanda yayi mu'amala da shi ko cikin musulmi ko yanda ba musulmi ba babu wanda bai ji dadin mu'amala da annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan an gaya mana suffa kafin ma mu zo game da sufofinsa na halayya da dabi'a, muna karanta sufofinsa ne na halitta, wanda nan sai dai ka hakura, sai dai hakura a inda ake so kai koyi da shi, shine a sufofinsa na halayya. In ba Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam, a dauki mutum tun daga kansa ai ta bayani gaba gaba har tafin kafa, ba a samu muni ba ko daya, ba a samu wata gaba da ta yi masa muni ko ta bata yi kyau ba ko bata dace da shi ba, sai ka zo kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana daukaka aka ce za a yi wannan fashin bakin, wato zaka sha mamaki a ce za a dauke ka billa billa da kai, sai an ganka wani mai rabce kyan kai, wani mai kwandalilan kaza, wani mai kaza dinka, an mai tsitsin kaza dan, sai an same ka da wannan lamar, sai an ganin gurin da ya gaskiya baka cika ba tana sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu wa man ra'ahu badihatan haba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ganshi badihatan ba zato ba tsammani, haba hu, manzon Allah sai ya bakwar jini sallallahu alaihi wasallam, yani man ra'ahu fujatan, wanda ya ganshi kwatsam, aw li awwali marra, ko ganinsa da shine na farko, habahu, sai manzon Allah ya makwar jini, li'annahu sallallahu alaihi wasallam mahibun, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahibun, mai kwar jini ne, ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala lahu fil qulubi haiba, Allah ta'ala ya sanya zukata, ya sanya kwar jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukata. Wa qawluhu wa man khalatahu ma'rifatan ahabba, duk wanda yayi hulda, yayi mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya san Annabi to zai so shi. Ayman sahabahu, wanda yayi abota, yayi zama, yayi abota da shi, wajalasahu, ya zauna da shi, wa mashahu, ko tafiya ta hada su da shi, warafaqahu, ko yayi wa Annabi rakiya sallallahu alaihi wasallam, ahabbahu, la budda sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a tafiyar, a zamantakewar, a abotar, a zaman, sai ya ga mu'amala mafi kyau, ba kyakkyawa ba, ce mu'amala mafi kyau, li'annahu la yara fihi, domin ba wanda ya zauna da shi, ba wanda ya tafiya da shi, ba wanda ya abota da shi, face abinda ya gani game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu komai illa ma yad'u ila hubbihi, sai fa abinda zai ƙara fuzgo zuciyarka zuwa ga ƙaunarsa, min karimil akhlaq, saboda dadadan ɗabi'u, wa dayyibul mu'amalat, da dadar mu'amala, wa husnul mu'ashara, da kuma mafi kyau ko kyakkyawar zamantakewa. Wa qad qala Allah ta'ala, Allah ta'ala ya faɗa, yace fa bima rahmatin min Allah, saboda rahama daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, ka zama mai tausayi, ka zama mai taushi, mai laushi, mai saukin kai gare su, walau kunta faddan ghalidhal qalb, Allah ya ce da ka kasance mai kaushin mu'amala, lam faddu min hawlik, duk da sun tarwatse, min hawlika, daga kewayenka, wa qawluhu yaqulu na'ituhu, anna'itu huwa alwasifu, me ake nufi da anna'itu, anna'itu huwa alwasifu, ma'ana mai sifantawa, ay yaqulu wasifuhu, mai sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu, hadhihi aljumlatu waridatun fi qawli ghairi wahidin mimman wasafahu, wannan jumla ta fito daga bakin duk waɗanda suka sufanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa in ya gama bayani, ya gama yaban, ƙarshe dai sai ga ba fa za ka iya ƙarewa ba, ba za ka iya ƙurewa ba wajen faɗan kyawawan halitta, kyawun halittar Annabi sallallahu alaihi wasallam, face sai dai ka rufe da wannan maganar, lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu wala ba'dahu mithla. Thumma awrada al-imam at-Tirmidhi an al-Asma'i tafsir al-kalimat al-ghariba, sannan sai Abu Isa Tirmidhi ya kawo fassarar kalmomi baki a cikin wannan hadithin ko hadithan, daga al-Asma'i allati ja'at fi hadha al-hadith, bakin kalmomin da suka zo cikin wannan hadithin, sai Imam Tirmidhi kuma ya koma wajen al-Asma'i malamin lugha, sai ya dauko fassarorin su, wa aktharu hadhihi al-kalimat wadhiha wadhihatul ma'na, mafi yawan waɗannan kalmomi ma'anar su a sarari take min ma taqaddama cikin hadisan da suka gabata waya a ci ko hadisan da zasu zo nan gaba wa qawluhu fadin za tamaghadha fi nushabati bi dhammin nun wa tashdid ash-shin wato nushaba wan nushabatu wahidatun nushab wato mufradi ne na nushab nushab mufrad nushaba shine jam'in wa huwa an-nablu shine kibiya wa qawluhu wal rajuli wa qawluhu wal rajulu alladhi fi sha'rihi hujuna wal muradu bil hujuna al-inqab wato karkata wattathanni da lanqasa akwai a cikin gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ay tathannin qalilin qalilun akwai dan lanqasa lanqasa wanda take kadan li anna sha'rahu sallallahu alaihi wasallam laysa bil ja'd saboda gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ainihin wato murdadde bane wa inna ma fihi hajunatun gashin annabi sallallahu alaihi wasallam hajuna ne mithla ma ja'a kamar yanda yazo kana ja'dan araj kana ja'dan rajulan lam yakun ja'dan qatatan wa inna ma kana ja'dan rajulan rajulan wannan duk mun yi bayani a baya qala hadathana sufyan ibn waqi' قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شهمة أذنيه إذا هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابق في غير قرن بينهما عرق يدره القضب أرقى الإرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المصربة كأن أنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصوف ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراب أو قال الشائل الأطراب خمسان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا زريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لقيا بالسلام sallallahu alaihi wa sallam kai in ba manzon Allah za a sufantawa ba ka taba jin irin wannan zubin ka ji fa malan yanda ake sufanta shi sallallahu alaihi wa sallam yace haddathana sufyan ibn waqi' sufyan ibn waqi' ibn al-jarrah ar-ru'asi dama mun yi tarjuma mahaifinsa waqi' ibn al-jarrah ar-ru'asi wanda yana daga cikin a'immatul hadith na karni na biyu ko na uku kamar yanda muka karanta an gane ku wannan Sufyan ibn Waqi' yayo ruwaya daga wajen mahaifinsa da wani mahaifinsa cikin malaman hadisi sannan shi ma adadi masu yawa sun yi ruwaya daga wurinsa, daga cikinsu akwai Abu Isa Tirmidhi. Amma kuma wannan Sufyan ibn Waqi' da yawa daga cikin malaman hadithi sun ce da'ifi ne, sun raunana shi. Ba a samu tarihin shekara haihuwarsa ba, amma dai ya rasu shekara ta 247. Qala haddathana Jumai'u ibn Umair, yace Jumai'u ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli, wanda ake wa al-kunya da Abu Bakar al-Kufi, yana daga cikin ɗan ɗabaƙatis sabi'a. Yayi ruwaya daga Mujalid da Ibn Abi Hind, Dawud ibn Abi Hindin, sannan shi kuma wato Sufyan, wannan Sufyan ibn Waqi' ɗin nan yayi ruwaya daga wurinsa da Abu Ghassan an-Nahdi da kuma Abu Hisham ar-Rifa'i da Yahya ibn Abd al-Hamid, sai dai kamar yadda muka faɗa da'afahu Ibn Hajarin, shi ma wannan Jumai'u ibn Umairin ibn Abdurrahman al-Ijli dinnan shi ma Ibn Hajar al-Asqalani ya raunana shi, kamar yadda zamu ji a can gaba, domin an ce dan Shi'a ne, Rafidhi ne, kamar yadda aka ruwaito daga Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn kenan, annahu kana shadidan alai, shi kansa Ibn Dukayn, al-Fadl ibn Dukayn, ya tsananta akan wannan rawin Jumai'u ibn Umair. Da haka wa'annan rawiyai guda biyu akwai maganganu a kansu, Sufyan ibn Waqi' da Jumai'u ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli. Yace imla'an alaina min kitabihi, wannan jumla imla'an alaina min kitabihi shine akwai malamin da yana da littafinsa, in yazo karantar da dalibansa sai ya bude littafin, yana karanto musu daga littafin, su kuma suna kwafa kaman dictation kenan ko. To shine imla'an alaina min kitabi. Qala yace akhbarani rajulun min bani tamim, yace wani mutum dan kabilar bani tamim ya bani labari, min walada abi hala, daga ƴaƴan abi hala, shi kuma abi hala dinnan zauji khadija, mijin nana khadija kafin ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam, yukuna ana masa alkunya da aba abdullah, shi kuma an ibnin ya ji wannan magana ko wannan hadisi daga dan libnin li abi hala, ga dan wato da a wajen abi hala, shi kuma daga anil hasan ibn ali, daga al hasan ibn ali radiyallahu anhuma, qala yace sa'altu khali al hasan bin ali, yake ta na tambayi kawuna, domin shi wannan ibn abi hala din ya zama dan uwan nana fatima kenan, tunda sun hada uwa daya, daga kaga shi al hasan ya zama kawunsa kenan. Sai yake cewa sa'altu khali, na tambayi kawuna Hind bin Abi Hala, sunansa Hindu ibn Abi Hala, wa kana wassafan, mutum ne da ya kware wajen sufanta abu, ko kuma wa kana wassafan an hilyati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance kwararre ne wajen sufanta sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi, ni kuma ina kwadayi, ina so an ya sifali min ha shay'an, ya sufanta mun wani abu daga sufofin kakana sallallahu alaihi wasallam, a ta'allaqu bihi, dan in ƙara sanin sa da wannan sufofin, domin lokacin da annabi ya bar duniya al-Hasan da Husaini suna yara,